babbar jam'iyyar adawar Najeriya PDP ta kafa kwamitin da zai jagoranci babban taron jam'iyyar dan karawa shugaban Riko Amin makarfi wadin mulki da zummar dinki barakar jam'iyyar bayan nasara kan sanata Alimadu Sharif a kotun koli. Kwamitin karkashin gwamnan Delta Okoa Ifeanyi da taimakon tsohon gwamnan jihar Jigawa Sule Lamido zai shirya babban taro wanda zai karawa adin bisa tanadin mulkin PDP. Dattijin jam'iyyar Faruk Ahmed Gusau ya fito daga taron yana murmushi.
Shekara 16 ka heda a ce ka he shi 16 yana da shekara 16 ya isa komi ya zan bali dan shekara 2 zai ce zai jaya dan shekara 16 sai ya tara
wai ne dan shekara 2
ayi bi shi ta ce shekara 2 kuma ya wuce take
ma ga sannan ta zo ta kada kuda be
wannan kaddara ce ta Allah in Allah ya kaddaro babu yadda za mu yi da karhin mu da komi karhin Allah ya hiwu
shugaban jam'iyyar na Arewa maso yamma Ibrahim Kazaure bai nuna rashin halartar jama'ar sanata Ali Sharif taron da cewa hakan zai iya kawo wata illa ba
saboda dukkan mu gidan mu daya uban mu daya uwan mu daya ba ma san mu rarrabu su dawo su kalli yanda jam'iyyar nan take yanda constitution din jam'iyyar nan yake su tabbatar da cewa makarfi yafi su gaskiya saboda haka duk rigimar da muke yi ai dan a hada kan idan da sun yi wannan da duk wannan abun ma da muke ciki yanzu da an yi shi tintini
manyan yayan jam'iyyar irin su Abdullahi Jalo da Inuwa Garba na ganin PDP ta kama hanyar murmurewa don fuskantar zaben 2019
a rashin aikin yi yawa a kasa mutane suna cikin la haula wala quwwata so ana neman canjin nan canjin dai ya zama daga sak sai chak daga chak sai sata
amma dai ba wakana zargin shugaba Muhammadu Buhari da cewa shi ma yana zargi a irin yanda aka yi wa PDP zargi bane
ba Nasiru kaman baka gani an sa members na ICPC mutum biyu an same su da laifi sun yi sata a cire sunan su
mu jam'iyyar PDP har yanzu babu mutum ɗaya da ya fito yace bare ya fada da jam'iyyar APC ko ya fada da shugaban Muhammadu Buhari har yanzu fadan da yake fama da ita fadan yan APC ne yan waza fadan wayanda suka yi maja ne ko majagala tare gashi yanzu mai makon APC all people congress ta dawo all people confused
ko dai PDP za ta murmure a ra'ayin masu sharhi tsarin ta zai sha bamban da na lokacin da ta yi mulki tsawon shekaru 16 da rinjaye a majalisar gwamnoni da majalisun dokokin tarayya Nasiru da Malika Murar Amurka daga Abuja Najeriya.